اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر.
Kadija addu'a, kakai wasada addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasada addu'a. Kadija addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasada addu'a, ba wasada sallah da sallah. Mutum baiwa mutum, sai dai Allah yayiwa mutum, dan azurta shi kai ba a baka ba, ba sanarka akai ba. Mutum baiwa mutum, sai dai Allah yayiwa mutum, dan azurta shi kai ba a baka ba, ba sanarka akai ba. Kada ki addu'a, ka kai wasa da addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a. Kada ki addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a, ba wasa da sallah da sallah.
You can do better than this, but I can do better than me. It is above what you can see. You can do better than this, but I can do better than me. It is above what you can see. Ah, mimo se wanda dura dura, kulu ama shanu anuwa. Aye de ko juicy wa, oda ni je pe ni wa ko si wa. Olorun lo me ni bayara dura, adi mi bana muwa. Mami go tin da dura, ko ko wa ta ko ma se ka wa.
Dura, ka kai wasa da dura. Zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a. Kada ki addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a, ba wasa da sallah da sallah. Kada ki addu'a, ka kai wasa da addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a. Kada ki addu'a, komai zaka kai addu'a, ba wasa da addu'a, ba wasa da sallah da sallah.
I can't do better than this.